Alhamdulillah wannan rana ce ta kun ciki ƙwarai da gaske domin rana ce wadda muka gabatar da abin da ake kira matriculation ceremony na biyar kenan ga ɗaliban da suke karatun degree a nan makarantar ta Sa'adatu Rimi College of Education kuma a ƙarƙashin kulawar Jami'ar Ahmed Bello wadda ake kira Ahmed Bello University Zaria. Kuma kamar yadda kowa ya sani shi wannan biki muna yin sa shekara-shekara ne kuma alhamdulillah tunda muka soma na farko shekara hudu kenan ba mu taɓa tsallake wata shekara ba mu yi wannan bikin ba kuma shi wannan bikin ka'ida ce ina ɗaya daga cikin ka'ida da kuma tabbatar da cewa ɗaliban da suka samu gurbin karatu a waɗannan jami'o'i musamman tunda muna magana Ahmed Bello University Zaria ne wanda suka samu gurbin karatu a wannan jami'a mai albarka su ne suka tabbata cewa sun zama ɗalibai a yau ɗin nan kuma wannan tsari ne wanda hukumomi na duniya ma suka fito da shi duk lokacin da aka dauki ɗalibai don su yi karatu to ana ware lokaci a yi musu irin wannan bikin a lokacin da ake faɗa musu dokoki da ƙa'idoji na jami'ar da kuma ƙa'idoji na karatun da kuma yi musu wa'azi da jan hankali da nasiha akan cewa an shigo da su ne a matsayin ɗalibai a wannan jami'a ta Ahmed Bello University mai albarka a matsayin cewa an gano sun cika ƙa'idoji sannan kuma suna da dukkanin takardun da ake bukata sannan kuma aka faɗa musu zama masu gaskiya masu jajircewa masu kiyaye dokokin jami'a da kuma dokokin ita kanta wannan makaranta tamu alhamdulillah shi kansa bikin ya samu halartar shugaban jami'ar Ahmed Bello University din wadda professor Bayero ya wakilta a matsayinsa na shugaba mai kula da wannan tsari na affiliation na ABU Zaria wadda muke yi sannan kuma a tare da shi akwai academic secretary da kuma wakili na faculty na Dean of Education waɗannan sun zo ne a madadin ita kanta jami'ar kuma kamar yadda kuka gani alhamdulillah da ni da deputy dina da registrar da dukkanin principal officers na wannan makaranta dukka mun halatta mun sa albarka na yi jawabai na ji hankalin su ɗalibai ɗin kuma mun faɗa duniya irin cigaban da gwamnatin jihar Kano ta samar a Sa'adatu Rimi College of Education wadda irin wannan cigaban da aka samar ne saboda tallafa da mai girma gwamna koda yaushe yake yawa wannan makaranta ya sa muka samu sahalewar hukumar jami'o'i ta ƙasa da kuma sahalewar waɗannan jami'o'i musamman ita Ahmed Bello University na cewa za mu yi digiri ko kuma muna yin karatun digiri a ƙarƙashin kulawarsu jami'ar Ahmed Bello jami'a ce wadda ta yi fice a duniya wadda duk kwalejin da ka ga jami'an nan ta amince da ita don yin wannan affiliation ɗin to babu shakka wannan kwalejin karanta kai tsaye ko wannan shi ne dalilin da yasa jami'ar Ahmed Bello ta amince ake yin wannan affiliation ɗin kuma alhamdulillah daga irin jawaban da shi Bayes Tantala yi ya gwada cewa Sa'adatu Rimi College of Education kamar ita ce kwaleji wadda take sauyin gaba wajen kiyaye dokoki da ka'idojin karatun da ake yi a ƙarƙashin kulawar Ahmed Bello University a wannan kwalejin tamu mai albarka muna godiya ƙwarai da gaske da irin haɗin kan da muke samu musamman daga shi Professor Bayero saboda kulawa da yake yi da bada shawarwari da ɗorawa akan daidai da kuma nasarar da aka samu a wannan karatu da muke gudanarwa nasarar nan ta tabbata ne saboda irin haɗin kan da muke samu a gare shi a matsayinsa na dean na Faculty of Education a matsayinsa kuma na shugaba mai kula da affiliation muna godiya ƙwarai da gaske ku